الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لكم الانجينيو mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 28 ga watan Juma'a al-akhirah shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani. Kuma mu kan Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 22 a bangaren lissafi suratul Hajj. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi gaba sura ta 23 ita ce suratul Mu'minun kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wai hukuncin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sujada halaka ne. Domin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ce. Sujada kuwa mahalli ne na addu'a. Kamar yanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa kusan da cewa an hani ne game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada sai ya ce a ruku'u ku girmama ubangijin ma'ana ku yi tasbihi amma ba yana nuna cewa ba a yin addu'a a cikin ruku'u an gane ko a cikin ruku'u ma ana yin addu'a sai dai abin da ya fi dacewa a yi tasbihi sai ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a a cikin sujada manzon Allah ya ce ku yi kokarin yin addu'a cewa ku yi kokarin yin addu'a a cikin sujada baya nuna cewa ba a yin tasbihi a cikin sujada domin hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rukunsa yakan faɗa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a kadan so uku a cikin sujada yakan faɗa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dan haka wannan hadisi yana nuna mana sujada mahalli ne wanda yake da yin addu'a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa addu'a ne dan haka kenan ya halatta yin shi a cikin sujada abinda baya halatta a cikin sujada shine karatun alqur'ani kamar yanda kuma baya halatta a cikin ruku'u cema kamar wani wanda yake gaba da kai ka ce masa maulana kamar yanda an gane ko zaka ji irin wannan kalima daban-daban shi kalima ta maulana tana daukan ma'anoni daban-daban. Kalima ta maula tana daukan ma'anar shugaba mana. Kamar yanda bawa zai fada ga mai gidansa ya ce masa maula maulaya. An gane ko ma'ana mai gidana yake ne. To sannan kuma kalima ta maulaya ko kace maulana tana daukan ma'anar mataimakina. In kana nihi da taimako wanda yake, wato idan kana nihi taimako wanda zai iya yi a matsayin shi na bawa, wannan ba laifi bane ba. In yana taimaka maka, yana agaza maka, taimakon da yake da iko a kansa. Amma in kana nihi da taimako na musamman, taimakon da ba wanda ya isa yi banda Allah subhanahu wa ta'ala, ko wannan kalima ba ta dacewa a faɗa ma wani banda Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kalima ta maula tana ɗaukan mashigancin lamari, wanda ke jibintar lamarin bawa. Ba wanda ke jibintar lamarin bawa jibinta kwata-kwata banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Dan haka dai a takaice gaskiya kalima ce wadda tana da ma'anoni daban-daban. Shi kuma duk in ya kasance kalima tana da irin waɗannan abubuwa, to nisantar ta shine yafi dacewa. Inda a ce irin wannan kalima ta cewa wani maulana, to da mun samu mai zanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗa masa irin wannan kalima. Sahabbai sun san da wannan kalima ta maula, amma ba sa faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kalima ce tana da ɗaukan ma'anoni daban-daban. Amma in kamar bawa ne ya faɗa ga mai gidansa ya ce maulaya, ma'ana mai gidana, wannan an san me ake nufi da ita. Amma ba kamar yanda wasu suke amfani da wannan kalima a yau, in kai sun ce wani maulana suna nihi wai shi ne majibincin lamarinsu, wai shi zai jibinci lamarinsu a gobe kiyama, kamar yanda a nan duniya shi yake jibincin lamarinsu. Kaga wannan al'amari ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Ubangiji ta'ala ya ce haka dan ku tabbata cewa Ubangiji ta'ala shi ne majibincin lamarin waɗanda suka gaskata shi, suka gaskata manzanninsa. Wa anna alkafirina la maula lahum, lalle kafirai ba su da wani majibinci wanda zai jibinci lamarinsu. Kaga ba su da wanda zai taimaka musu a ranar kiyama. Shine anan abin da Ubangiji ta'ala yake nihi da maula, ma'ana majibincin lamari, mataimaki kenan, ya taimaka ma bawa. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu ay nasiru alladhina amanu. Ubangiji ta'ala shine mai taimakon waɗanda suka yi imani da shi. Wa anna alkafirina la maula lahum ay la nasira lahum, ba su da wani mataimaki da zai taimaka musu. An gane ko? Kuma akwai can ya faɗa da mu'minai da kafirai gaba daya Ubangiji ta'ala ne zai jibinci lamarinsu a ranar kiyama, ma'ana shi zai rabe hukunci tsakaninsu. Kamar yanda yake faɗa kuma ruddu ila Allahi maulahum alhaq, sannan za a mayar da su zuwa ga Allah maulahum alhaq, wanda shi ne majibincin lamarinsu na gaskiya, ma'ana shi zai rabe hukunci tsakaninsu. To dan haka kasancewar kalima ce tana da ma'anoni daban-daban, amma galibi wasu da suke amfani da ita yau ai ba kowa ba suke faɗa ma maula, sai wanda suke da kudirin cewa wai shi zai cece su a ranar kiyama. Za ka yi suna cewa wani shi ne maulana, maulaya fulan. To irin wannan kalima kwata-kwata ba ta dacewa, saboda wannan kalima in har mutum ya yi kudirin cewa wannan bawa da yake faɗa cewa shi ne maulansa, ma'ana shi zai jibinci lamarin shi a ranar kiyama ya cece shi, to wannan kasancewar shirka ce babba wadda ba ta da bambanci da shirka ta mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da su. Saboda su ma sun rike waɗannan gumaka nasu a matsayin cewa su za su cece su a ranar kiyama. Su za su cece su a ranar kiyama. shi kuwa kaida duk wanda ya dauki wani bawa ya maida wannan bawa shine matsayin tsani tsakanin shi da Allah cewa sai ya biyo ta kanshi zai isa zuwa ga Ubangijin sa to wannan ya kafirta daukan bawa ka sanya cewa wai shine tsani tsakaninka da Ubangijinka baka isa baka kusanci Ubangiji dole sai ka biyo ta kanshi kuma ka ringa kudirin wannan bawa wai shine zai cece ka a ranar kiyama in kai magana sai su ce to ai yau baka isa baka je ka ce gwamnatin jiha kake so ka gana da shi ko shugaban kasa dole sai ka biyo ta kan wato secretary din shi sannan shi shine zai yi kokari ya hada ka da shi malamai suka ce zalunci kenan wanda ya kai karshe a wajen zalunci saboda ka kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bawa kasashi wanda bai isa bai kulla ma kansa wata tsiya ba dan kana ya kulla ma ka tauye ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala hakkin sa kuma ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jahilci cewa bai san abin da bayan shi suke ciki sai an biyo ta kan secretary wai sannan ya gaya masa wane ya zo yana da bukatar kaza Ubangijin da yake da sanin duk abin da ke cikin samai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai ka nuna cewa bai san da wasu abubuwa sai an biyo ta kan wani mataimaki shi wai sannan shi zai ba shi labari sannan kasancewar shi wannan da kuka kiyasta shi da Allah cewa baka isa baka ga sarki ko gwamnatin jiha ko shugaban kasa sai ka biyo ta kan mataimakinsa kuka nawa akan kai ma gwamna ko sarki ko shugaban kasa ya kasa shafi hawayen jama'a yaya za a kamanta shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma shi wannan da ake kamanta shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa sai an biyo ta kan wani sannan shi ya isa masa labari shi kanshi shugaban ko gwamnan ko sarki abin da ke gudana a cikin gidan shi bai sani ba sai an ba shi labari wannan kiyasi ne wanda yake na banza akan halitta ma kansu abinda Allah ya haramta wanda shirka ce babba ka kawo bawa ka ce wai shine tsani tsakaninka da Ubangiji wai sai ka biyo ta kanshi ka kusance shi ka gaya mashi bukatunka wai sannan shi ya isar ma Allah kuma wai kana kudirin cewa wannan bawa a ranar kiyama shine zai cece ka wannan shirka ne kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar kuma ya gabata a cikin darasin mu na nawaqidul Islam cewa duk wanda ya maida wani bawa tsani tsakanin shi da Ubangiji cewa sai ya biyo ta kanshi ya roki bukatunsa ya ringa neman yayi masa wasu tsanani da wasu abubuwa to wannan ya kafirta domin Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah Ubangiji ta'ala ya ce suna bauta ma wani ba Allah ba ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba kuma bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa wa yaquluna in an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba sai su ce ha'ula'i shufa'auna indallah waɗannan su ne masu ceton mu a wajen Allah don haka muka sanya su su ne tsani su za su cece mu a wajen Allah a ranar kiyama haka suke da kudirin cewa gumakansu Allat da Al-Uzza da Al-Mana cewa wai su za su cece su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama haka Allah ya koma faɗa a cikin suratu Zumar wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka riki wasu masoya ba Allah ba suna bauta musu in an tambaye su me yasa kuke bauta musu kuke roƙon su sai su ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai mu ba ma bauta musu sai dan kawai su kusantar da mu da Ubangijin mu kusantarwa in muna da bukata su faɗa ma Allah bukatun mu ya biya mana dan haka wannan shirka ne mutum ya sanya wani bawa a cewa a matsayin shi ne tsani tsakanin shi da Allah in yana da bukatar wani abu sai ya biyo ta kansa ko yayi kudirin cewa wannan bawa kawai shine zai cece shi a ranar kiyama bawan da shi kai shi bai san mafitarsa ba a gobe kiyama to yin haka shirka ne mahalli daya daya ne ya zama wajibi akan mu dole ne mu sanya tsani tsakanin mu da ubangijinmu shine ta hanyar koyon ibada dole manzannin Allah subhanahu wataala sune tsani tsakanin mu da ubangijinmu bayan da za a yi musanin ubangijinmu mu san me yake so menene baya so menene haƙoƙuwansa akan mu dole sai mun biyo ta kan manzanni wannan su kadai ne Allah ya sanya tsani tsakanin mu amma a duk lokacin da muke da buƙatar wani abu janyo amfani ko iji tsanani ko yayin shi to wannan tsakanin mu da Allah babu tsani ba mu ganin sai mun biyo ta kan wannan kai tsaye za mu daga hannunmu faɗa ma ubangijinmu bukatunmu shi ya faɗa mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun haka kuma ya faɗa mana amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru haka ya faɗa wa qala rabbukum ud'uni أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فما بنا سيكا يوتكم واني كيس إيه أمزين كنباوة ذاك فتاما ونجدنك سبحانه وتعالى بقاتنك كنمية ديامك عدر سيدي قباتا دتمقى الله تبارك وتعالى منذ كرشن سورة تأشرن لليو أبنغر النسافي سورة الحج yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 23 wannan sura ta 23 wato ita ce surar da ake kiranta da suna suratul mu'minun ambatanta da wannan suna ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi na cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i riwaya ta Abdullah ibn Sa'id Allah ya karama sa yadda na faɗa cewa sallabi na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-subha bi Makka yace wani lokaci a birnin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana sallar asuba fastaftaha suratul mu'minin manzon Allah sai ya karanta wato suratul mu'minun tun daga farkonta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo yace hatta idza jaa zikru Musa wa Harun aw zikra Musa wa Isa wato har aka kai lokacin da ambaton annabi Musa da Harun au zikru Musa wa Isa ko kuma har aka kai lokacin da ambaton annabi Musa da annabi Isa a cikin wannan sura ya zo ma'ana aka zo daidai kan wannan aya yake cewa akhazati annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sa'ala yace tari sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa haba fa baraka manzon Allah sai yake karatu sai ya duka yayi ruku ashahid anan shi sahabin yana bada labarin cewa wani lokaci a birnin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallar asuba a wannan sallar ta asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu suratul mu'minun kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sura da haka ake kiranta suratul mu'minun ita wannan sura sura ce makkiya bayani ya mai baitu ba su dai ba su biyu ba game da hanyar yanda ake tantance sura makkiya da sura madaniya mun yi bayanin cewa malamai suna da maganganu uku akan wannan mas'ala yaya ake bambanta tsakanin sura makkiya da sura madaniya wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka wato a birnin Makka to ita ce ake kira da sura makkiya wadda ta sauka a birnin Madina ita ce sura madaniya malamai suka ce mun ji. To surar da ta sauka ba a Makka ba, ba a Madina ba, kamar surar da ta sauka a wajen birnin Makka ko a wajen Madina, ko ta sauka a Tabuka ko ta sauka a Baitul Maqdis, domin akwai wasu ayoyi na Alkur'ani da suka sauka ba a Makka ba, ba a Madina ba, a cikin tafiye-tafiye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin waɗannan ina za a faɗa su? Cikin surori na Makka za a faɗa su ko kuma cikin surori na Madina? Dan haka malamai suka ce, to game da wannan tarihi naku akwai tawaya, ku dai saki. Wasu suka ce duk surar da muka samu ya ayyuhan nasu a cikinta, to wannan sura ce makkiya. Duk surar da muka samu ya ayyuhan lazina amanu a cikinta, to sura ce madaniya. Su ma aka ce mun ji kun ce wai duk surar da kuka ga ya ayyuhan nasu a cikinta sura ce makkiya, wanda kuwa samu ya ayyuhan lazina amanu sura ce madaniya. Suka ce to ga suratul nisa. Suratul nisa sura ce madaniya, a birnin Madina ta sauka. Kuma ga ya farkon ta, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. Sannan kuma ga suratul baqara sura ce madaniya, a cikin ta ga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuma ga suratul hajji, suratul hajji a ƙarshenta ga ya ayyuhal ladina amanu rka'u wasujudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Alhadi kuma sura ce makkiya, a cikin ta ga ya ayyuhal ladina amanu. To magana ta uku ita ce wadda malamai suka tabbata a kanta, duk abin da ya sauka na ayoyin alqur'ani da surorin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya koma Madina, ko da a Madina surar ta sauka, to wannan sura ce makkiya. A koma ina ta sauka, in dai kafin a yi hijira ne zuwa Madina, to wannan ita ce ake kira sura makkiya. Duk surar da ta sauka bayan an yi hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma birnin Madina, ko ba a Madina ba ta sauka, to ita ce ake kira sura makkiya. Akan wannan fada ta uku malamai suka tabbata kenan, duk abin da ya sauka na Alkur'ani aya ce ko sura ce ta musamman kafin a yi hijira zuwa Madina, sawa'an a Makka ta sauka ko a Madina, ko ma a ina ne, sura ce makkiya. In ku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya koma Madina surar ta sauka, to ko da ba a Madina ba ta sauka, sunanta sura madaniya. To dan haka a takaice ita wannan sura, sura ce makkiya. Sannan ita wannan sura a jerin saukar surori na Alkur'ani sura ce ta 76. An gane ku? A layin kenan saukar surori na Alkur'ani ita sura ce ta 76 a wajen sauka. Ta sauka bayan suratul Tur, kuma kafin suratul Mulk, tabarakal ladhi biyadihil mulk. Kenan suratul Tur tana gabanta, sannan kuma bayanta wato suratul Mulk, tabarakal ladhi biyadihil mulk ta sauka. Ita wannan sura tana kunshe da adadin ayoyi 117 a lissafi na jumhurin malamai, tare da cewa su malaman Kufa sun kirga mata adadin ayoyi 118. Abinda yasa suka dan samu bambanci, su sun lissafa 117, su kuma sun lissafa da 18, sun dan samu sabani akan fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wadanda suka kilga 117, ulaika humul warithuna, basu aje aya ba, sai a karshen wato alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, wadanda suka dauka aya 118 a daidai ulaika humul warithun, anan sun aje aya. Sannan alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sannan ita wannan sura tana kunshe da wasu abubuwa na bayanai, ma'ana abinda take bayani a kansa, wanda ita wannan sura galibin ayoyin da suke cikinta wato suna kokari ne game da suna kai kawo ne game da tabbatar da wahdaniyya ta Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana kadaitakarsa, da kuma ruguza dukkan wani wanda ake dauka a maida shi matsayin kishiya ga Ubangiji subhanahu wataala, a dau haƙƙi na Allah a sarrafa masa. Ma'ana abinda sura take fama take kai kawo akan shi shine tabbatar da tauhidi da ruguza shirka. Don haka sura farkonta Ubangiji subhanahu wataala ya buɗa bayanin da ke cikin ta game da ba mu'mine albishir game da samun wani babban rabo a gobe kiyama, shine gidan aljanna. Domin aljanna shine rabo wanda yake na ƙarshe, wanda babu wani rabo da bawa yake rabonta sama da aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, duk wanda wato aka nisanta shi game da gidan wuta a ranar kiyama aka shigar da shi aljanna, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya rabauta, tabbas ya rabauta, ma'ana duk wani abin da yake da bukata yake guri to ya cimma burinsa. Kamar yadda wani sahabi Allah ya kara masa yadda ya ce, ya Rasulullah, ni abu ɗaya ne kawai nake bukata, a wayi gari kiyama Ubangiji na ya tsiratar da ni game da gidan wuta ya shigar da ni aljanna. Manzo Allah ya ce haula halu dalli, ya ce mu ma abinda muke kai kawo a kan shi, mu ma aljannar ita ce muke famar dacewa da ita mu samu tsira game da gidan wuta. To dan haka ita wannan sura Ubangiji ta'ala ya buɗa ta da badala albishir cewa mu'minai sun rabauta da gidan wannan, sun rabauta da abinda suke buri ita ce aljanna. Kamar yadda ya ce kada afala al-mu'minun, me ya kai mu'mine suka rabauta da wannan wato gida wanda yake na karamci? Shine sababin sun siffanta da wasu manya-manyan sifofi kamar yadda za mu gansu. Waɗannan sifofi duk wanda ya siffanta da su to ya tabbata cewa aljanna ita ce makomarsa gobe kiyama. Sannan sura sai ta biyo baya game da wato ba da labari game da asalin halittar ɗan adam, tushen halittar ɗan adam. Tushen halittar ɗan adam dai Allah ya halicci ɗan adam daga laka kamar yadda ya halicci babanmu annabi Adam. Sannan mu ƴaƴansa zuri'arsa gaba ɗayanmu Ubangiji subhanahu wataala ya halicci mu ne daga wani ruwa wanda ke fita daga tsatsan namiji da karankar marmaci, kamar yadda za mu iske bayani a kan haka. Wanda halittar ɗan adam dalili ne daga cikin dalilai waɗanda suke nuna kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala bil ilahiyya, shine game da cancantar bauta cewa abota masa. Me yasa? Saboda kasancewar game da halittar ɗan adam akwai hikimomi waɗanda suke masu ƙimautar da hankalin hankulan masu hankali. Duk wanda zai tsaya ya lura da irin wannan hikima ta Ubangiji subhanahu wataala to zai gane lalle akwai hikima wanda ta kai gaya. Wanda kasancewar wannan kuma dalili ne wanda yake nuna kadaitakar Ubangiji subhanahu wataala, wanda bayan haka ya halicci dan adam ya busa masa rai, kuma karshen dan adam shine mutuwa kamar yadda a Hausa muke faɗa karshen alewa ƙasa. Sannan kuma wannan rayuwa da Allah ya ma dan adam kuma a ƙarshe ya karɓi rayuwarsa dalili ne wanda yake nuna mana Ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan rayar da bayinsa a ranar kiyama ya sakauta ma kowa da irin aikinsa. Sannan surar sai ta bi baya da bayani game da bayan halittar dan adam da Allah subhanahu wataala ya yi, sai Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani game da wasu manyan halittu daga cikin halittunsa, shine halittar wato sammai da ƙasai da abinda yake cikinsu na halittu wanda Ubangiji subhanahu wataala ya halicce. Sannan wato ya nuna mana wata babbar ni'ima da ya mana shine saukar da ruwa daga cikin gizagizai, wanda ta hanyar wannan ruwa da Allah yake saukarwa wato ciyawa takan fito. Wannan ciyawa ta hanyarta za mu samu abincin da za mu ci da abincin da za mu ba dabbobinmu. Waɗannan dabbobi su ne za mu sha madara idan muna buƙatar naman mu ci, sannan kuma in tafiya ta kama mu za mu hau wannan dabba kuma mu lafta kayan mu wannan duka ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala. Sannan sura sai ta ci gaba da bayani bayan haka game da tunatar da mu game da wata babbar ni'ima da Allah ya mana wadda babu wata ni'ima sama da ita, wato ita ce ni'ima ta turo da manzanni. Waɗannan manzanni da Allah ya turo su suna kiran jama'a ne zuwa kadaita Ubangijinsu a cikin ibada da nisantar sanya masa kishiya, ma'ana hada bautarsa da wani. Wanda kuma surar sai take mana bayani lokacin da manzannin Allah suka zo suna kiran jama'arsu zuwa kadaita Allah a cikin ibada, ga irin amsar da suka ba su, kuma ga irin yanda suka bijire musu, kuma ga yanda karshen su masu gayyata manzanni ya kasance shine azaba wanda Ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu. Wanda wannan hannunka mai sanda ne ake game da jama'ar da suka bijire ma kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi musu cewa ba mamaki irin azabar da ta samu waɗanda suke gabanin su na al'ummu su ma ta kai da samu. Sannan sura sai ta ci gaba da bayanin cewa su fa mutanen nan waɗanda suka ki karɓar kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu ba dan wai suna kokonto bane game da al'amarin sa, a kawai saurin kai ne da ta da karan hanci, saboda sun san shi, sun san gaskiyar shi, sun san rubon amanar sa. Kamar yanda zamu iske Ubangiji ta'ala na faɗa am lam ya'rifu rasulahu, wai shin ko basu san manzon nasu ba, wanda kafin ya fito ya ce musu shi manzo ne wanda Allah ya turo shi zuwa gare su, sun san da cewa mutum ne mai gaskiya, basu taba jarraba shi a wajen maganar da ba ita ba kafin ma ya fito ya ce manzon Allah manzo ne na Allah da ya aiko shi zuwa gare su. Kuma su kansu lakabi suke masa suna kiran shi Muhammadul Amin saboda matukar rubon amanar shi. To wanda kun san mutum ne mai gaskiya kafin ma ya fito ya ce muku shi manzo ne, kuma kun san mutum ne wanda yake mai rubon amana, kenan kaga maganar kokonto game da al'amarin sa ma bai mata so ba, illa kasancewar kawai ta da karan hanci da nuna isa. A ƙarshe ita surar sai ta cike bayani game da yanda Ubangiji ta'ala yake umarnin manzansa cewa ya rumtse ido, ya kau da kai, ya manta game da mummunar mu'amalar da suke masa. An gane ko? In sun mugunta masa shi ya kyautata musu, kamar yanda ya ce idfa billati hiya ahsanu sayya nahnu a'lamu bima yasifun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوبنجي تعالى نفدا بايان بودا سورة بسملة كما يندا قوة سورة لكي سورة القرآن Ubangiji subhanahu wa ta'ala na buɗa ta da bismillah, kamar yanda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Abbas yake cewa a farko ba ma gane cewa an kare wata sura za a shiga sabuwa sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da bismillah. Dan haka ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani, kamar yanda kuma aya ce mai zaman kanta a cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Shine Ubangiji ta'ala ya faɗa kada aflahal mu'minu, tabbas wato mu'minai sun rabauta da gidan aljanna a ranar kiyama. su wane ne kenan sai ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda suke kaskanta kai ga Ubangijinsu, fi salatihim a cikin sallarsu. Lafazin khashi'un an ciro shi ne daga al-khushu. Idan aka ce al-khushu, wato shi ne tsoro wanda yake mamaye zuciyar bawa, kuma tare da so da kauna da girmama shi wanda ake tsora. Akwai bambanci tsakanin al-khawf da al-khushu. Shi in aka ce al-khawf, wato shi ne jin tsoron abu, ka tsoraci abu, kana tsoron kada ya damke ka. Amma in aka ce al-khushu, tsoro ne amma tare da tsoron, wato akwai so da kauna da girmamawa. Don haka wannan ita ce sifa ta farko daga cikin sifofin da suka cancanta ma muminai rabauta da aljanna a ranar kiyama, shine tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa innama tunziru manittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. To dan haka duk wanda ya zamanto yana tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, irin wannan tsoro, kana tsoron kamu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tsoron ya gaurayu da so da kauna da girmamawa, to wannan sababi ne daga cikin sababan da ke sanyawa a dace da gidan aljanna, domin ibada ce wadda take mai girma. Irin haka ya mamaye zuciyar bawa, shine da Ubangiji ta'ala ya ce kada aflahal mu'minun, tabbas ya ce mu'minin sun rabauta da aljanna a ranar kiyama. Menene sifarsu? Sai ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, waɗanda suke masu tsoron Ubangijinsu, ko kace masu kaskanta kai ga Ubangijinsu, fi salatihim a cikin sallarsu. Wanda shi ana buƙatar bawa a kowane lokaci ya zamanto akwai wannan sifa ta al-khushu a cikin zuciyarsa. Amma a inda aka fi buƙatar wannan tsoro ya mamaye zuciyarsa, shi ne cikin sallah. Me ake nihi a nan? Ya hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, musamman lokacin da ake karanta Al-Qur'ani. Ka san gaban wane ne kake tsaye. An gane ko? To shi ne wasu malamai suka fassara cewa khashi'un a nan abinda ake nihi ma'ana su ne waɗanda suke kallon gurbin da wato suke kallon gurbin da za su dora goshinsu idan sun yi sujjada. Ma'ana waɗanda suke samun nutsuwa a cikin sallah, ba sa waiwaye, kallonsu na birawa daidai inda goshinsu zai yi sujjada. To wannan dama haka ake da buƙata. Wannan yana alama ce daga cikin alamomin khushu'i a cikin sallah, ya zamanto mutum ya samu nutsuwa, babu kalle-kalle da waiwaye da duk wasu aikace-aikace a cikin sallah. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa waiwaye a cikin sallah, wato wani sani ne da shaitani yake ma bawa daga cikin sallarsa. Ikhtilas an ciro shi ne daga khulsa, ma'ana shi ne sane. Me ake ni da sane? Yankan aljihu, baka sani ba a sace maka wani abu na dukiya da yake tare da kai. To ladan bawa ne shaitani yake sani masa daga cikin ladan shi na sallah. Idan kaga mutum yana sallah ya kalli nan ya wanga nan ya wanga nan, har ma a wani hadisi ingantacce, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na faɗa cewa ma balu a qawamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati. Manzon Allah yace wani ya samu wasu jama'a a cikin sallah suke daga dibin su sama, kamar yadda aka samu wasu daga cikin sahabbai suna yin haka. In ana sallah sai mutum ya ringa daga dibin shi yana kallon sama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace me yasa wasu jama'a suke daga dibin su zuwa sama a cikin sallah? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari, idan ya kabbara sallah, duk abin da yake bayan shi manzon Allah yana gani tamkar yadda yake ganin abin da yake gaban shi. Wannan wata mu'jiza ce ta musamman Allah ya bashi. In aka ya kabbara sallah, yadda yake ganin gabansa haka yake ganin bayan shi, duk abin da ake a bayan shi ba abin da yake ujuwa, yana gani. dan Allah ya ce me yasa wasu jama'a a cikin sallah suke daga wato dinin su zuwa sama a lokacin nan al'amarin sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to abinda nake so da ku layanta yake cewa layanta kunna an zalika aula tukhbafanna absaru masu daga dinin su zuwa sama a cikin sallah manzon Allah ya ce wallahi in ma su dena ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya warce magannan ya makautar da su da haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suka fassara cewa allazina hum fi salati makhashi'un sune waɗanda suke kallon gurbin sujudar su a cikin sallah an gane ko to amma a ma'ana wadda take dunkulalla wanda wannan ma zai iya shiga shine kawai sai ka faɗa allazina hum waɗanda sune fi salatihim a cikin sallar su khashi'una wato masu kaskanta kai ne ga ubangiji subhanahu wata'ala domin duk abin da kake tsoro dole zaka kaskanta masa kai kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala ko yana tare da girmama shi da san shi da kaunar shi sifa ta farko kenan sai yace wallazina hum kaga kenan kuma sallah ita ce daman babbar ibada a cikin dukkan ibadu wadda Allah ya fi so ya fi kauna babu ibada sama da ita babu ibadar Allah yake so sama da wato ita ce sallah kuma zamu iske kuma ya ƙara siffar ta su da irin wannan siffa sai yace wallazina hum anil lagwi mu'ridun ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda suke gujirewa anil lagwi game da dukkan wata yasassar fada duk wani yashashen zance suna kauda kai su gujire su manta da shi idan aka ce allagu shine yashashen zance wanda babu amfani na addini ko na rayuwa a cikinsa domin ɗaya biyu ne zance in ya kasance akwai amfani na addini to ana buƙatar ka karkato kunnen ka kaji me ake faɗa domin ka amfana da shi ko kuma ya zamanto akwai amfani na rayuwa idan akwai amfani wanda yake na rayuwa ba laifi mutum yakan iya sauraron wannan zance domin ya fa'idanta amma duk zancen da ya kasance babu amfani na addini babu amfani na rayuwa to wannan shine ake kira da allahu wanda sauraron wannan zance ma bata lokaci ne saboda zai tozartar maka da hannun jarinka abinda yafi komai kima a rayuwar mu'mini shine lokaci wanda wannan lokaci so ake kai kididdiga kai lissafi a wajen sarrafa shi kar ka sake daidai da second daya ka sarrafa shi ba akan abin da zai dawo kanka game da amfani na addini ko amfani na rayuwa kenan wannan sifa daga cikin sifofin su kenan duk wani yashashen zance zancen da babu amfanin addini babu amfani na rayuwa to sukan bujire su kauda kai su manta da wannan zance ba sa tsayawa su bata lokacin su kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta bayan su kenan ibadur rahman sai yace wa idza maru bil lagwi maru kirama idan suka wuce da wani zance wanda yake yashashen zance wato suka wuce wato kiraman suna masu kauda kai ma'ana sun manta da wannan zance ba sa waiwayawa zuwa gare shi to kaga anan fa ana maganar zancen da babu amfani na addini ko na rayuwa to ina ga zancen da zai iya cutar da kai game da addininka wanda akwai yi da mutane akwai bakaken maganganu akwai zagi da wasu abubuwa a cikin su kenan min babi aula mu'mini ya kauda kai ya manta da waɗannan abubuwa dan kada ya yi masa matsala ga addinin shi kenan sifa ta biyu shine ubangiji ta'ala yace wallazina hum anil lagwi sune waɗanda game da yashashen zance mu'riduna ubangiji ta'ala yace masu kauda kai sai yace wallazina hum lizzakati fa'idu ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda suke aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai in ka ambaci azzaka anan ana nihi ayyuka waɗanda suke na ƙwarai kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha abinda ake nihi da zakka anan a wannan aya wato shine tsarkake zuciya mutum ya cika ta da abubuwan da Allah yake so duk abubuwan da Allah baya so baya kauna mutum yayi kokari ya wanke zuciyarsa an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala yace wa wailul lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata a farkon suratu Fussilat Ubangiji Ta'ala yace tsananin azaba a ranar kiyama ya tabbata ga mushrikai sai yace alladina la yutuna zakata su ne waɗanda ma'ana ba sa tsarkake zukatansu. Anan abinda ake nihi da zakka shine tsarkake zuciya, ba zakka ba ta dukiya, domin kamar yanda malamai suka faɗa cewa ita zakka ta dukiya an farlanta ta ne a shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina. To tare da cewa wasu malamai suka ce ayar anan tana nihi zakka ake nihi, illa kasancewar asalin farlanta zakka tun a Makka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta zakka, kamar yanda suratul an'am sura ce makkiya a cikinta Ubangiji ta'ala ya faɗa wa atu haqqahu yawma hasadi, ku bada haƙƙin abin da kuka noma a ranar da kuka yi girbi. To amma bayani daki daki game da dukiyar da ake fidda mata zakka da gwalgwadon abin da ake fiddawa, wannan sai da aka koma Madina a shekara ta biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayani. An gane ku? Kenan anan sai ya ce wallazina hum lil zakati, kenan su ne waɗanda game da zakka fa'idu na ma'ana masu bada ta ne, domin sura ce makkiya. Kenan akan maganar malaman da suka tafi akan cewa asalin zakka a Makka aka farlanta ta, amma bayani daki daki game da al'amarin zakka sai da aka koma Madina. Ko kuma ka ce wallazina hum lil zakati fa'idu na, su ne waɗanda suke masu aikata ayyuka na ƙwarai. Kinan ma'anar zakka anan shine tsarkake zuciya mutun ya aikata ayyuka na ƙwarai. Kinan akan waɗanda suka ce anan ba zakka ake nihi ba, ana nihi tsarkake zuciya, wannan ita ce kinan sifa ta uku daga cikin sifofin su, wanda zakka wato hada take da sallah, kamar yanda can ya faɗa allazina hum fi salatihim khashi'un, sai ce wallazina hum anil lagwi muridun, sai ce wallazina hum lizakati fa'idun. Sannan sifa ta hudu Ubangiji ta'ala sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizun, Ubangiji ta'ala ya ce su ne waɗanda wato suke kiyaye gabansu, ma'ana ba sa zina. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da wannan sifa, wanda sifa ce wadda take ta samun karanci ya zamanto mutum ya kare. Shine ya ce wallazina hum su ne waɗanda li furujihim, game da gabansu hafizuna masu kiyayewa ne, ba sa aza gabansu sai a inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta musu, wanda shi ma wannan sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke sanya bawa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce wa zai lamunce mun, wato shi ne halishinsa da gabansa, ya ce ni kuma in lamunce masa da gidan aljanna. To dan haka sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna ya zamanto mutum ya kame kansa game da abin da Allah ya haramta masa, shine yace wallazina hum su ne waɗanda li furujihim, game da gabansu hafizuna, Ubangiji ta'ala yace masu kiyayewa ne, illa ala azwajihim, sai ga matansu wanda Allah ya halitta musu kenan matansu na aure, aw ma malakat aymanuhum, ko kuma daga cikin abin da damar su ta mallaka wato kuyangi kenan bayi. Ubangiji ta'ala yace fa innahum ghayru malumin, lalle su ba abin zargi bane dan sun je ma matan su na aure ko kuma bayin su. Dan mutun ya kusanci iyalinsa ko baiwarsa, wannan bai zo da abin zargi ba, amma duk wanda ya kusanci matar da Allah ya haramta masa, to wannan ya zo da abin da za a zarge shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce famani mutaga wa ra'a zalika, duk wanda ya nemi abin da ke bayan haka, ma'ana ba matarka ba kuma ba baiwarka ba, Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika hum la'adun, ya ce waɗannan su ne azzalamai, ma'ana masu ƙetare iyaka daga halak zuwa haram. Shi ne ya ce famani mutaga wa ra'a zalika, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya nemi wara a zalika abinda ke bayan haka, kenan ba matarsa ba ba baiwarsa ba, sai ce fa ulaika hum la'adun, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne wato masu ƙetare iyaka kenan azzalamai. Lafazin adun an ciro shi ne daga al-udwan, al-udwan shi ne mujawazatul hadd, ƙetare iyaka. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana iyaka, iya abinda ya halatta mana macen da ka aura ko kuma baiwarka duk wanda ba wannan ba to haramun ne. To duk lokacin da ya kasance mutun ya ketare ɗaya daga cikin wannan kenan ya ketare iyaka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan sifa ta hudu ko mu ce ta biyar, wato shine kenan kare gaba daga cikin sifofin da suka cancanta musu aljanna. Sai yace wallazina hum li amanatihim, sifa ta shida Ubangiji ta'ala, ko kuma mu ce sifa ta shida ko wato sifa ta shida, sai yace wallazina hum li amanatihim, Ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda game da amanuninsu, imma amanar da take tsakaninsu da Ubangijinsu, domin akwai amanoni waɗanda suke tsakaninmu da Ubangijinmu Subhanahu wa ta'ala. Babbar amana tashi wadda take kanmu shine tauhidi, mu kadaita shi a cikin ibada kar mu sanya masa kishiya. Sannan yana daga cikin amanonin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala tsakaninmu da shi abinda wannan kalima ta la ilaha illallah ta kunsa, na tsaye da sallah da yin azumi da zakka da sadar da zumunta da da'a ga mahaifa da kyautata ma makwabta da sauransu, waɗannan duka amana ce tsakaninmu da Ubangijinmu Subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai amanonin da suke tsakankaninmu da bayin shi, amanonin da suke tsakankaninmu da bayin shi kayan ajiya amana ne. An gane ku? Misali idan mutum ya baka ajiyar abu, wannan amana ce ya baka, dole ne ka kiyaye wannan abu. In zance mutum ya faɗa maka ya ce wani kai kadai na faɗa ma wannan zance, to ka tabbata wannan zance da ya faɗa maka amana ne, baya halatta ka yi gaba da shi. Ko kuma mutum ne yake baka labari da ya ji wani motsi sai ya waiwaya, to ka tabbata wannan zance da yake faɗa maka amana ce, dan baya son wani ya ji zancen ya zo yake bance ka da wannan zance. Sai dai in ya kasance a ƙarƙashin wannan zance da yake baka akwai wani shuka ta'addanci, to a wannan lokaci kana iya fitowa ka faɗa domin a magance abin da yake nihi ya kunna. To don haka amanoni kenan kala biyu ne, akwai amanonin da suke tsakanin bawa da Ubangijinsa, kuma akwai amanonin da suke tsakanin shi da bayinsa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wallazina hum li amanatihim, su ne waɗanda game da amanoninsu wa ahdihim, da alƙawalinsu da suka yi tsakaninsu da Ubangijinsu, da alƙawalin da suka yi tsakaninsu da bayinsa, ra'una, Ubangiji ta'ala ya ce masu kiyayewa ne, ba sa warware alƙawali, duk alƙawalin da suka ɗauka tsakaninsu da Ubangijinsu ko tsakaninsu da bayinshi, to sukan kiyaye wannan alƙawali su cika. In amana ce sukan kiyaye ta, ba sa tuzartar da ita, za su bada ta kamar yadda ake buƙata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarni da haka, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, kusan da cewa Ubangijinku na umarninku cewa ku bayar da amanoni ga masu su. In aka ce amana, abinda aka amince maka, aka yarda da kai, aka amince maka, aka baka wannan abu, to wannan ya zama amana gare ka. Sai yace wallazina hum, sifa ta bakwai, Ubangiji ta'ala yace su ne waɗanda ala salawatihim, game da sallolinsu biyar da Allah ya farlanta musu, yuhafizuna, suna kiyayewa a lokaci. Wanda kiyaye sallah a lokacinta wato babbar ibada ce, ibadar da Allah ya fi so ya fi kauna, domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya masa wannan tambaya shine Abdullahi dan Mas'ud, yace masa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, yace wani aiki ne a wajen Allah ya fi so yiwa daga cikin ayyuka, manzon Allah yace masa as-salatu ala waqtiha, yin sallah a lokacinta. To shine anan Ubangiji ta'ala ya siffanta su sifa ta bakwai wadda ta cancanta musu samun gidan aljanna, shine yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, su ne waɗanda wato suke kiyayewa game da sallolinsu biyar da Allah ya farlanta musu, kowace sallah suna kiyaye ta a lokacinta. Ubangiji ta'ala sai ya ce ula'ika humul warithuna, waɗannan wato su ne masu gado. Menene za su gada? Sai ya ce allazina yarithuna al-firdausa, su ne waɗanda za su gaje aljannata firdaus, hum fiha khalidun, Ubangiji ta'ala ya ce su masu dawwama ne a cikinta. lafazin al-firdaus ala rauci wato shine garka kenan ko kace fadama kenan guri wanda yake da ni'ima shine ake kira da al-firdaus wanda wannan suna ne daga cikin sunayen aljanna da Allah ya ambace ta da shi a cikin al-Qur'ani a can cikin suratul kahf innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula anan sai yace ulaika hum al-warithun Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne masu gado sai ya ce alladina ya risuna al-firdausa su ne waɗanda za su gaje aljanna ta firdaus Ubangiji ta'ala ya ce hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta kaga anan rabotar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce tabbas muminai sun rabauta to anan bayan ya zano mana sifofinsu wanda suka cancanta musu samun wannan rabo anan sai a ƙarshe sai ya nuna mana menene suka rabota da shi sai ya nuna mana cewa aljanna ta firdaus wanda aljanna ta firdaus ita ce biyayyar aljanna daga cikin aljanna gaba daya kamar yanda hadisi yake cikin al-musnad na al-imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa idza sa'altumullaha aljanna idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu al-firdaus al-a'la sai yake cewa fa innahu a'la al-janna wa awsatu al-janna sai yace wa fawqahu arshu ar-rahman wa minhu tanfajiru anharu al-janna aw kama kana za Allah yace in za ku roki Allah al-janna ku roke shi al-janna ta firdaus sai yace domin al-janna ta firdaus ita ce mafi daukakar al-janna ma'ana ita ce kululuwa domin ita al-janna darajat ne hawan hawa ne a cikin aljanna ubangiji ta'ala ya tanada ma mu'mini daraja dari wanda kowace daraja kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kaman tazarar da take tsakanin duran ƙasa da sama an gane ku tsakanin daraja da wanda take bi mata kaman bambancin da yake tsakanin duran ƙasa zuwa sama ta farko wanda ya zo a cikin hadisi daga duran ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 wanda ya gabata a ƙarshen darasin mu na kitabun tauhid to tsakanin daraja ta farko da ta biyu sai kai tafiya misali kimanin shekara 500 wanda aka aje shi a daraja ta biyu tsakanin shi da wanda yake daraja ta farko sai an yi tafiya ta shekara 500 to ita aljanna ta firdaus ita ce kululuwa ita ce ƙarshe manzo Allah ya ce ita ce kuma fiyayyar aljanna wanda babu wata aljanna sama da ita manzo Allah ya ce dukkan koramun aljanna gaba ɗayansu wato daga aljanna ta firdaus suke kurkukowa korama ta ruwa da ta giya da ta madara da ta zuma wanda Allah ya ambata a cikin suratul kitab gaba ɗayansu daga cikin aljanna ta firdaus suke kurkukowa kenan sai sun sha sannan sauran ya je sauran aljanna kenan su suke gindin magani Allah ya sanya mu a cikinsu sannan manzon Allah ya ce kuma al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala tana burgushin aljanna ta firdaus al'arshin ubangiji wanda ya tabbata akan ta a sama aljanna ta firdaus take kenan waɗanda suke cikin aljanna ta firdaus su ne ɗan fada waɗanda suke na kusa da ubangiji subhanahu wata'ala su ne Allah ya faɗa was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun Allah ya sanya mu a cikinsu kenan shine yace ulaika humul warisuna waɗannan su ne masu gado menene za su gada sai yace allazina yarisuna al-firdausa su ne waɗanda za su gaji aljanna ta firdaus a ranar kiyama sai yace hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikinta kaga a takaice waɗannan sifofi guda bakwai sifofi ne wanda ake buƙatar mumini yayi kokari ya siffanta da su domin ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama sifa ta farko shine kushuri a kowane yanayi kake ciki ya zamanto zuciyarka tsoron Allah ya mamaye ta kana tsoron hukuma ta ubangiji subhanahu wata'ala kana kaunar shi kana girmama shi sifa ta biyu ya zamanto duk wata magana duk wani zance wanda babu amfanin addini ko amfani na rayuwa to ka kauda kai ka manta da shi kada ka tsaya ka bata lokacinka sifa ta uku in mun dau a nan zakka ake nihi ta dukiya in Allah ya wadatar da kai kai kokari ka fitar da haƙƙin Allah in mun dauka akan zakka
ta zuciya ma'ana tsarkake zuciya to kai kokari ka wanke zuciyarka game da duk wani datti da kazanta wanda Ubangiji Subhanahu wata'ala baya so baya kauna duk wani abin da ya mamaye zuciyarka na datti to kai kokari ka wanke zuciyarka game da riya da jiyarwa da jiji da kai da keta da hasada da gunewa da sauransu bawaye kokari ya wanke zuciyarsa ka wanke ta game da duk wata kazanta wanda Ubangiji Subhanahu wata'ala yake ki yake kyama kai kokarin cika zuciyarka da abubuwan da Allah yake so sannan sifa ta hudu sai mu yi kokarin kiyaye gabanmu kamar yadda manzon Allah ya mana alkawari cewa in har mun dau wannan alkawari to zai lamunce mana da gidan aljanna a gobe kiyama sannan sifa ta biyar wato shine kiyaye amana da kiyaye alkawari duk abinda aka baka amana to kai kokari ka kiyaye wannan amana in masu kaya suka buƙaci abin su ka ba su abin su duk abinda aka baka amana dan an yarda da kai an amince maka aka wakilta ka akan abu to ka kiyaye wannan amana in alkawari ne tsakaninka da ubangijinka ko tsakaninka da bayinsa to kai kokarin cika wannan alkawari ka kiyaye sannan sifa ta bakwai kenan shine wato kiyaye salloli a lokacin su domin yin sallah a lokacin ta shine abinda Allah ya fi so ya fi kauna a cikin ayyuka gaba daya to duk wanda ya kiyaye ya siffanta da waɗannan sifofi to shine anan Allah ya yi alƙawarin makomar shi ita ce aljanna ta Firdaus sannan Ubangiji ta'ala sai ya ce wa laqad khalaqna al-insana wato tabbas wato mun halicci jinsi na dan adam min sulalatin min di wato daga wani ruwa wanda yake tacicci wato shine dugon maniyyi domin kasancewar shi ruwan maniyyi ruwa ne wanda yake tacicci mi yake haifar da shi ma'ana abincin da dan adam yake ci da abin da yake sha tacaccen abin da jikin dan adam yake amfani da shi shine yake komawa ruwan duk abin da jiki baya da amfani da shi wannan shine yake zamantowa bayan gari da bawuri da sauransu dan haka ake ambaton shi sulala kenan tacaccen ruwa kenan shine Ubangiji ta'ala yace wa laqad khalaqna al-insana tabbas wato mu ne muka halicci jinsi na mutum min sulalati wato daga tacaccen ruwa shine mani wa ake nihi da mutum anan ana nihi kenan ƴaƴan annabi Adam alaihi salam domin mu zuri'arsa an same mu ne ta hanyar wannan ruwa da yake fita daga tsakan namiji da karankar marmaci kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa falyanzur lil-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tarajim shine yace min din yace hakanan mun halicci jinsi na dan adam wato daga laka kenan da halittar da Allah ya ma baban mu annabi Adam domin shi annabi Adam Allah ya halicce shi ne daga laka sannan mu kuma zuri'arsa ƴaƴansa Ubangiji ta'ala sai ya halicce mu daga ruwan maniyyi shine yace wa laqad khalaqna al-insana Ubangiji ta'ala yace tabbas mun halicci jinsi na dan adam min sulalatin daga ruwa wanda yake tacicci kenan ƴaƴan adam sai ya ce min din kamar yadda tushen halittar ta su baban su Adam mun halicce shi daga laka thumma ja'alnahu sannan wato shi dan adam kenan zuri'ar annabi Adam Ubangiji ta'ala ya ce thumma ja'alnahu sannan sai muka maida shi nudufatan ya zama dugon mani fi kararin makin a cikin matabbata wadda take kiyayayya wadda Allah ya zare ta babu wani abu da yake shiga ma'ana ita ce mahaifa mahaifa ita ce ake nihi da kararin makina nan idan aka ce makin wuri wanda yake kiyayayye a cikin mahaifa idan Allah ya kaddara samar da ɗa idan kwayar maniyyi ta shiga anan Ubangiji Subhanahu wata'ala yake kiyaye wannan kwaya game da duk wani abin da zai iya gurbata ta shine yace thumma ja'alnahu sannan sai muka maida shi nutfatan wato dugon mani fi kararin makiyin a cikin matabbata wadda take kiyayayya ita ce mahaifa saboda in Allah ya kaddara samun da to kwayar mani ta kanje ta shiga cikin mahaifar mace idan ta shiga wannan mahaifa tana nan a matsayin dugon mani sai an samu kwana 40 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya canza shine yace thumma khalaqana nutfata alaqatan ubangiji ta'ala yace sannan wannan dugon mani wato sai muka maida shi zamanto alaqatan shine gudan jini bayan ya cika kwana 40 yana maniyi sannan sai ya canza sai ya zamanto gudan jini me ake nihi da gudan jini shine kamar gut ɗaya wanda yake na jini dugon jini kenan shine alaqa ya zamanto kenan dugo wanda yake na jini wannan dugo na jini shi ma zai kwashe kwana 40 yana dugon jini bai canza ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fa khalaqana al'alaqata mughatan wannan dugo na jini ubangiji ta'ala yace sai mu maida shi ya koma mughatan wata tsoka idan aka ce mughga shine guntuwar tsoka gwalgwadon yadda ake taunawa an gane ko in ya samu kwana 40 sai ya canza sai ya koma wato wata tsoka wanda bata wuce ba gwalgwadon tsokar da ake taunawa shine mughga ubangiji ta'ala sai yace fa khalaqana al-mughata idhama wannan tsoka sai mu maida ta ta zaman tokashi faka sauna al-idhama lahama wannan kashi ubangiji ta'ala yace sai mu tufatar da shi da tsoka kuma an sha'ana hu khalqana akal ubangiji ta'ala yace sannan sai mu halicce shi halitta ta musamman ta daban wato shine musarai kaga kenan wannan aya tana nuna mana tushen halittar dan adam wanda wannan tushen halitta ta dan adam hikima ce wadda ta kai matuƙa daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wata'ala asali dai ga baban mu annabi adam da laka Allah ya halicce shi mu ƴaƴansa ubangiji ta'ala sai ya halicce mu ta hanyar ruwa wanda yake fita daga tsatsan namiji da karankar marmaci wannan ruwa idan sun fito sukan gaurayu kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nawtari ruwa ne wanda yake gaurayayye da namiji na namiji da na mace sai sun gaurayu sannan suke ba da da to wannan dugon mani hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala idan ya dira cikin mahaifa yana nan a matsayin shi na mani baya canzawa sai ya kwana 40 idan ya cika kwana 40 sai ya canza sai ya koma gudan jini wannan gudan jini shi ma sai ya samu kwana 40 in 40 ta cika sai ya canza sai ya koma wata tsoka wadda take bata wuce gwalgwadon tsokar da za a tauna wannan tsoka sai ta kwashe kwana 40 ran da ta cika kwana 40 ubangiji subhanahu wata'ala sai ya daidaita halittar da a cikin mahaifa ga kashi ga jijiya ga tsoka ga fata ga jini ga komai a fidda hannuwa da kafa da ido da kunne da hanci da komai a ran nan ubangiji subhanahu wata'ala yake daidaita halittar da a cikin mahaifa idan ya cike kwana 120 in da ɗaya ne Allah zai halicce shi a cikin mahaifar in ma biyu ne in ma sama da haka in namiji ne in mace ce a ran nan ubangiji subhanahu wata'ala yake daidaita halittar shine yace thumma ansha'anahu khalqan akhar sannan sai mu halicce shi halitta ta musamman ta daban shine Allah sai ya turo wani mala'ika na musamman wannan mala'ika ubangiji ta'ala sai ya umarce shi cewa ya busa ma wannan darai shine halitta ta daban kamar yadda wasu malamai suka fassara wasu malamai sun fassara thumma ansha'anahu khalqan akhar sannan sai muka fare shi halitta wadda take ta daban suka ce lokacin da yazo duniya bai san kuka ba kai tsaye sai kaji yaro ya fashe da kuka zuwa jimawa sai ya ringa neman ya kama nuni ya sha tafiya in tayi tafiya sai gashi yana koyon zama bayan zama ya koyi rarrahe bayan rarrahe sai ya koyi tsayuwa bayan tsayuwa ya koyi tafiya ya koyi zance har a zo lokacin da zai kai cikar karfin shi wannan ita ma duka wani zango ne da dan adam yake wucewa na halitta ta musamman da ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bawa to wannan duka hikimomi ne na ubangiji subhanahu wata'ala wanda yana nuna mana kadaitarsa da kudirar shi akan kowa da komai kamar yadda ya gabata a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Ubangiji ta'ala yace, ya ku jama'a, in har kun kasance kuna cikin kokonto game da tashin alkiyama, kuna ganin cewa kamar tatsuniya ce ake muku, in an ce muku akwai wata rayuwa nan gaba ita ce alkiyama, Ubangiji ta'ala yace in har kuna kokonto a cikin al'amarin kiyama, to kada ku manta ba. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka halice ku daga kasa da halittar da muka ma babanku Annabi Adam. Ubangijin da ya halicci Annabi Adam daga ƙasa ai bai iko ne akan ya tada alkiyama. Sannan sai ya ce thumma min nutfatin, sannan ku ƴaƴansa muka halicce ku daga dugon maniyyi. Thumma min alaqatin, sannan wannan dugon maniyyi ya koma gudan jini. Thumma min mudghatin, sannan kuma daga tsoka. Mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum. To waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke nuna mana kadaitaka ta Ubangiji Subhanahu wata'ala, cewa shi kadai ya cancanta abota masa, saboda shi yake da wannan hikima, wadda hikima ce ta kai gaya. Sannan sai ya ce mana fatabarakallahu, Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka, ko kuma albarkatunsa sun yawaita, ahsanul khaliqina, mafi kyawun masu halitta. In ma akwai wani mai halitta ko min kyan halittar shi, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi yake sama da shi a wajen kyauta da halitta. Me ake nihi da al-khalq anan? Ana nihi at-tasmir wa taqdir, domin daidaita abu. A larabci ana kiran shi halitta. Sawwara abu, kausuranta shi ya koma wata sura, shi ma ana iya kiran shi halitta. Kamar misali, yanzu aka kawo maka katako, aka ce kujera ake bukata kai. Idan ka sassaka wannan katako ka yanka kai kujera, kana iya cewa khalaqtul kursiya, na halicci kujera. Me ake nihi? Ma'ana na daidaita wannan katako, na sassaka shi, na yanka, na yi kujera. Kamar yanda Annabi Isa alaihi salam, Allah yake yi mana hikayar fadarsa, anni akhluqu lakum min at-tin. Me yake nihi da akhluqu lakum min at-tin? Ina muku halitta daga laka? A'a, Annabi Isa alaihi salam daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi, zai dauki laka, kamar yanda anan muke daukar laka, yara za ta ga yara sun dauki laka suna mulmulawa, su yi hoton wani abu, su yi jirgi, su yi menene. To Annabi Isa alaihi salam yakan dauki laka ya mulmula, ya yi tsuntsu, ya yi dabba, ya yi menene. Da zaran ya yi busa a cikin wannan laka da izinin Allah, sai wannan abinda Annabi Isa ya sai da tashi da izinin Allah. To shine anan yace fata, yace kenan, dan haka yace fata barakallahu ahsanul khaliqina, Ubangiji ta'ala ya daukaka, ko kace albarkatunsa sun yawaita, ahsanul khaliqina, mafi kyawun masu halitta. Sai yace thumma innakum, sannan ku ƴaƴan Adam, ku tabbata cewa ba'da zalika, bayan wannan halitta da Allah ya muku, an gane ku, ya halicce ku, ya busa muku rai, Ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa innakum, lalle ku da mayitu, na masu mutuwa ne, ba'da zalika, bayan wannan rai da Allah ya busa muku, karshen alewa kasa. Ubangiji ta'ala ya faɗa kullu nafsin zaiqatul maut, kamar yanda ya faɗa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, kamar yanda ya faɗa innaka mayitun wa innahum mayitun. Dan haka anan ya ce mana thumma innakum, sannan ku ƴaƴan Adam, la mayituna, masu mutuwa ne, ba'da zalika, bayan wannan rai da Allah ya busa mu. Sai ya ce thumma innakum, sannan lalle ku yawmal qiyamati, a ranar da kiyama ke tabbata, tubu asuna, za a tada ku, a sakauta muku da irin ayyukan da kuka aikata a duniya. Kaga wannan hikima da Allah ya mana bayani, ya nuna mana cewa mai iko ne akan tada mu a ranar kiyama. Dan haka kenan hannunka mai sanda ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake mana cewa mu yi kokari kafin lokaci ya kure mana, mu gyara kayan, domin akwai yini wanda kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
astaghfiruka wa atubu ilayka.